الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد
صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yau Alhamis 27 ga Ramadan Hijira ta 1446 daidai da 27 ga watan uku shekara ta 2025 muna cikin suratul Dukhan kuma za mu yi kokarin karanta ta gaba da insha Allah shi wannan karatun namu yana dauke da bayani akan azabar kafiran Makka wannan shine babban abin da suratul Dukhan take karantarwa babban abin da suratul Dukhan take karantar da mu shine azabar da Allah yayiwa mutanen Makka babu shakka wannan ya tabbata a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma in ka dubi suran ma zaka ga gaba ɗaya abin da take magana akai kenan domin da farko dai Allah madaukaki yake cewa inna kunna mungirina mu masu gargadi ne gare ku saboda ka ku mai da hankali kafin zuwan azaba ku gaskanta manzon Allah kuma ya tabbatar da cewa shi ya aiko Annabi Muhammad gare su Allah ya tabbatar tun a farkon sura din yace inna kunna mursalin lallai mu ne masu aike kaga kenan Allah ya gaya wa mutanen Makka shi ya aiko Annabi Muhammad kuma ya gaya musu dai aiko Muhammad saboda cutarwa gare su ba yace rahmatan min rabbika zuwa Annabi Muhammad rahama ce daga wurin Allah innahu huwa samiul alim kuma Allah ya bayyana shi kansa ga mutanen Makka saboda kar ma su yi shakka yace rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin yace Allah shine mai renon sammai da kasa da abin da ke tsakanin su idan suna neman tabbas waye aiko Annabi Muhammad sai Allah yace to ni ne saboda ke sa a gaba sai yace la ilaha illahu yuhyi wa yumitu rabbukum wa rabbu abaikum al-awwali kaga Allah ya tabbatar da shi ya aiko manzon Allah kuma aiko manzon Allah rahama ce ga duniya ba azaba ba ce ka dubi musulunci abin da ya zo da shi babu kuntatawa sai dai kyautata rayuwa da inganta shi duk da haka mutanen Makka ba su yi imani ba wannan abu sai fusatar da Annabi Muhammad wannan abin ya fusatar da manzon Allah kuma sahabbai da suka ba da labari suna da dan dama akwai Anas bin Malik wanda hadisinsa yana sahih Bukhari fi abwabil witri hadisi na 489 akwai a sahihu muslim babu sahibabil qunut fi jami'i salat hadisi na 677 akwai abu huraira wanda shi ma hadisin sa yana sahihu muslim hadisin 304 to kaga kenan hadisai sun inganta wanda sahabbai suke ba da labari lokacin da mutanen maka suka ki karban wannan sako daga Allah sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu bacin rai kawai sai kama addu'a akan su Allahumma ja'alha alaihim sinina ya Allah ina roƙonka ka saka azabarka ga mutanen makka ta zama fari kaga kenan annabi ne mai zabi irin azabar da za a yi wa mutanen makka Allah ka saukar da azabarka ga kafiran nan kuma azabar ma ni zaɓi na shine ta zama fari kuma wannan fari kar a musu sassauci sai annabi ce kasu ne Yusufa ya zamanto yana kamar farin da aka yi a zamanin annabi Yusuf alaihi salam kaga kenan tsananin wancan yayi kama da wannan shi da kansa manzon Allah ya roki Allah kan haka kuma baya ga haka akwai hadisin Abdullah bin Mas'ud Allah ya kara masa yarda hadisin Abdullah bin Mas'ud yana sahihul Bukhari shi ma babu du'a'in nabi saboda akan haka yasa al-Imam Bukhari yayi babi musamman du'a'in nabi ij'alha alaihim sinina kasni yusufa saboda sai al-Imam Bukhari yayi babi haka yace annabi ya ce ya Allah azabar da nake so ka yi wa mutanen garin nan ka musu azaba da fari wannan farin kuma ya zama kamar farin da aka yi a zamanin annabi Yusuf sai al-Imam Bukhari ya babi musamman akai saboda ya gwada maka abinda ya tabbata a sunnar manzon Allah ashe kenan dan an ce an yi ma wani kafiri addu'a saboda cutarwansa ga musulunci ba laifi bane saboda ayi addu'ar azaba akan wani wanda yake gallaza wa musulmai saboda abinda manzon Allah yake nan shi yasa al-Imam Bukhari ya babi akai kuma ya kawo hadisi na 1007 shi ma al-Imam Muslim ya kawo amma shi al-Imam Muslim ya kawo wannan labarin na Abdullah bin Mas'ud inda yake tafsirin suratul Dukhan wannan sura yana kawo hadisai da suka fassara wannan sura sai kawo hadisin Abdullah bin Mas'ud shine hadisi na 2798 abinda Abdullah bin Mas'ud ya ce لما رأى من الناس إدبارا وتو إن رسول الله لما رأى من الناس إدبارا لوكacin da manzon Allah ya ga mutane sun juya baya ga kiran da yayi sun juya baya a riwaya ta Imam Muslim fa Abdullah bin Mas'ud yace inna ma kana haza anna quraishan lamma sta'sat 'ala an-nabi lokacin da Quraishawa suka saba ma Annabi Muhammad da'a alaihim daga lokacin ne manzon Allah ya musu addu'a bisinin Allah ka saukan musu da fari ka sani Yusuf kamar farin da aka yi a zamanin Annabi Yusuf so kaga hadisin Abdullah bin Mas'ud shi ma muttafaqun alai kamar hadisin Anas bin Malik kamar hadisin Abu Huraira wadannan hadisai sun kai makura ta inganci sun tabbatar manzon Allah ya yi addu'a Allah ya saukar da azaba ga mutanen makka kuma ya faɗi irin azabar in ka dubi aunul ma'bud a mujallar na 6 shafin 248 ya ce ma'ana kasinin ma'ana sinina kasini yusufa me ake nufi da annabi ya ce Allah ka saukar musu da fari farin da ya yi kama da na zamanin annabi yusuf sai ce alqahaqu wa hiya sab'u shidad ai shekaru 7 da Allah ya yi magana su a cikin Alkur'ani shekaru 7 shidad allati asabat wanda suka sami mutanen Masar sai da aka yi fari na shekara 7 to shine manzon Allah ya ce shi ma yana son Allah ya saukar da irin wannan fari ga mutanen Makka to wannan yana sahih Bukhari yana kitabu da'awat babu du'ai alal mushrikin al-Imam Bukhari ya masa babuka da yawa daga ciki ya ce babu laifi dan an yi addu'ar azaba akan kafirai waɗanda sun ki sassautawa ga musulmai to Abdullah bin Mas'ud sai ya ce qala annabi sai annabi ya kama addu'a Allahumma a'inni alaihim ya Allah ka taimaka min mana bi sab'in da shekaru guda 7 kasabi Yusufa, waɗanda suke kama da shekaru bakwai da aka samu a zaman Annabi Yusuf. To kaga wannan sura dama tana tabbatar da Allah ya yi azaba ga kafiran Makka. Kuma ba nan kaɗai ba ne, kamar misali a suratul Nahl aya ta 113, Allah ya ce wa laqad ja'ahum rasulun minhum, haƙiƙa manzo ya zo musu daga cikinsu, fa kazzabu, sai suka karyata shi, fa akhazahumul azabu, sai azaba ta kama su, wahum zalimuna, saboda sun yi zalunci. To kaga wannan aya tana magana ne akan mutanen Makka, manzon Allah ya tafi gare su, sun karyata shi, sai Allah ya kama su da azaba. To zaka gani hadisin Abdullahi Mas'ud ya zo gurare, kamar misali akwai shi a kitabu tafsirul Qur'an, inda al-Imam Bukhari yake fassara fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhan mubin, inda al-Imam Bukhari yake fassara wannan aya, zaka ganin ma ya sake kawo hadisi Abdullahi ibn Mas'ud. Abdullahi ibn Mas'ud yace inna ma kana hadha li anna quraishan lamma sta'asaw 'ala an-nabi da'a alaihim bisinina kasni yusufa. Wato lokacin da Annabi, lokacin da Allah ya saukar da wannan sura, lokacin da Annabi ya ta wa'azi ga mutanen Makka suka bijire, sta'asaw alai, ka saba mishi, shine sai Annabi ya addu'a, Allah ka min kyautar shekaru bakwai, a inni alai, ka taimaka min da waɗannan shekaru bakwai. Saboda shi manzo Allah yana ganin idan azabar ta sauka ga mutanen Makka, za su gane kuskurensu kuma za su musulunta. To shi ko Allah ba zai ki addu'ar manzon Allah ba, kaga shi Annabi ya ce a taimaka mai da shekaru bakwai irin na zamanin Annabi Yusuf. Ai shine wanda Allah ya bada labarinsa a suratu Yusuf aya ta 48, Allah yake cewa thumma ya'ti min ba'di zalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna. Wannan shine wanda Annabi yake roƙan Allah ya saukar da irinsa ga mutanen Makka. Allah ya ce mai ba'da zalika sab'un shidadun, shekaru bakwai masu tsanani za su auka wa mutanen Masar, wanda waɗannan shekaru bakwai zai sa ya akulna ma qaddamtum lahunna, za su cinye duk abin da aka musu tanadi. Shekaru bakwai na farin nan duk tanadin da aka yi zai kare. To kaga shi Annabi ya ce irin waɗancan shekaru bakwai, saboda haka yasa ya ce bi sab'in ka sab'i Yusufa, kaga yana nufin daidai wa daida. Sai Abdullahi ibn Mas'ud ya ce shi ko Allah sai ya karbi addu'ar manzonsa, fa asabahum qahtun, sai Allah ya saukar da fari, wa jahdun, da wahala, aka samu fari babu ruwan sama, farin mai tsanani, wahalar mai tsanani. Abdullahi ibn Mas'ud ya ce hatta akalul ibama, sai da ta kai ga mutanen Makka in sun ga kashi a gefen titi za a ɗauka a tauna, ko za a samu ɗan wato damar rayuwa, ko zai iya maganin yunwa, har ƙasusuwa suke ci. Akwai riwaya da ta zo ya ce wal maitatu in an ga mushewar wasansa ma ake ci wannan abinci ne. A wata riwaya ya ce hatta akalul ibama wal juluda, inda duk mutum yake da ajiyan buzu ɗaukowa ake a dafa, shi ma buzun ya zama nama. Ta ce faja alar rajulu, ta kai ga yunwa, ta isa yunwa, wahala ta kai wahala. Idan mutum yanzu ila sama ya ɗaga kansa ya kalli sama, fayara ma baina huwa baina ha, sai ya ga tsakanin shi da sama ka hay'ati dukani kamar hayaki ne, minal jahadi, saboda tsabar wahala. To lokacin nan ne sai Allah ya saukar da da Annabi yayi wannan roƙo, sai Allah ya ce balhum fi shakkin,
balhum fi shakkin yal'abun,
Allah ya ce balhum fi shakkin, lallai su mutanen, su kafiran Makka suna cikin kokonto game da gaskiyarka, suna kokonto game da gaskiyarka. Kaga Allah ya tabbatar da abinda manzon Allah ya faɗa, abinda Annabi ya ji tsoro mutanen Makka ba su gaskanta shi ba. Allah ya ce eh, suna shakkanka, yal'abuna, kuma suna wasa. Saboda me? Lokaci ƙurewa yake. Allah ka sa mu ci ribarsa. Lokaci ƙurewa yake, saboda duk wanda ke wasa shi Allah ba wasa yake ba. A kowace rana an rage kwana guda a rayuwar da aka baka, kana nan kana wasa. Shine abinda Allah yake cewa suna shakkarka, suna wasa, lokaci kuma ƙurewa yake. sai Allah ya ce ma annabi Muhammad
za ta tibi yawma ta tisama bi dukhanin mubin
to lokacin ne Allah ya ce manzon Allah fantazir tunda kai addu'a a saukar da fari shekara bakwai irin na zamanin annabi Yusuf to fartaki sai ka jira ka gama naka Allah ya ce manzon Allah jira kuma babu shakka yana tafi sai Allah ya ce yawma ta'ati sama'u saboda tsananin fari akwai rana tana zuwa wanda sama za ta zo bi dukhanin mubin da hayaki mabayyani saboda kai mu sai daga idonsa sai ga hayaki ne kuru alhali kuma ba hayakin ka san yunwa tana sa mutum ya rikice ko in ya kalle ka ya dinga ganin mutum bibbiyu ne ba ta ɗaya ba to wahala ta kai wahala amma shi abin da Allah ya ce saman za ta zo da hayaki to wannan shi ne mafi munin yunwa saboda ya gwada cewar ka kusa ma mutuwa saboda idan ka ma ba ka ganin gabanka abin da kake gani hayaki ya rufe kaga ya gwada cewar tafiyarka ta kusa Me Allah yace idan
wannan yazo Allah hadha azabun alim
Sai Allah yace ma annabi kuma wannan fari da za a saukar yanda ka roka haka Allah zai kawo shi yaghshan nasa wannan farin zai mamaye mutane idan aka ce yaghsha yughfi jami'an nas zai lullube dukkan mutane saboda kai sa manzon Allah daga baya lokacin da aka roke shi sai sake addu'a Allah ka tauka da wannan musiba saboda kaga abinda Allah yake ba mutum ba musulmi kadai ba fa yaghshan nasa wannan azaba za ta mamaye mutane sai Allah yake hadha azabun alim wannan wata azaba ce mai radadi to idan azaba ta kai azaba mai suke cewa
rabbana kashif 'anna al'azaba inna mu'minun
sai Allah yake rabbana kashif 'anna al'azaba azaba za ta kai azaba ta inda zaka ji suna cewa ya Allah ka yaye mana wannan azaba shi kaga sun yadda akwai Allah sai ce Allah ka yaye mana wannan azabar inna mu'minuna mu mun yi imani to dama abin da shi manzon Allah yake tsammani kenan idan azabar tai azaba za su musulunta shi kuma Allah ya sani wannan musuluntar ta banza ce amma tunda annabi ya yi roko sai Allah ya biya mar bukata yanzu gashi an kai suna cewa Allah mun yadda akwai ka ka dauki azabar wace ansa Allah ya bayar
anna lahum adh-dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin
Allah yace anna lahum adh-dhikra yace min aina ta ina wa'azi yazo musu ba gaskiya bane inja Allah kaje da cewa mun yi imani a yayi sai Allah yace min aina lahum adh-dhikra saboda azaba don haka yasa duk mutumin da kaga wahala ta ce na yasa ya ce na tuba wallahi ƙarya yake ba tuba ba ne saboda ai wahala ta kai wahala suka ce ya Allah mun yi imani sai Allah ya ce anna lahum zikira min aina lahum al-ittiaz ya za a ce sun ɗauki wa'azi ya ce ai lokacin ɗaukan wa'azi ya wuce wa qad ja'ahum rasulun mubin manzo ya zo musu mai bayani ƙarara saboda haka mutumin da duk bai yadda da wa'azi a lokacin da yake cikin zaman lafiya ba don azaba ta zo ya yadda da wa'azin aikin banza yake kuma Allah ya sani wannan tubar ba ta gaskiya ba ne lokacin da Allah ya turo annabi Muhammad gare su me suka yi
summa tawalla anhu wa qalu mu'allamun majnun
Allah ya summa tawalla anhu sai suka juya baya ga manzon Allah tawallahu anhu bayan ma sun juya baya ga manzon Allah don aka ce aka juya baya kaga abin yayi muni kiyayyata isa saboda mutum ne za ka mar wa'azi sai ya juya bayansa kaga bai ma kalle ka bare ma yaji to da ma hakan suka tsaya da yafi sai suka kama sharri ga manzon Allah wa qalu suke cewa mu'allamin koya masa ake yi mutum ne wanda ake koya masa saboda ka duk ma karatun da kuka je yana yi wani ya koya mishi a ƙarshe ma suka ce manzo Allah majnunun tababbe ne kawai duk wannan Allah ke bada labari yace kaga fa annabi ne yazo musu yana wa'azi amma ga irin abin da suka kaya mishi saboda ka shi manzon Allah laysa rasulan kama yaddai shi manzon Allah ba dan sakon Allah bane kamar yadda yake korafi to amma tunda azaba ta zo shi ko manzon Allah mai tsananin tausayi ne azaba ta zo sai manzon Allah ya kama addu'a kuma mai Allah yake
inna kashiful azabi qalilan innakum aaidun
sai Allah yace inna kashiful azabi qalilan mu za mu yaya azabar dan lokaci kadan inji Allah amma ga abin da yake gaya manzon Allah saboda ka wancan tuban nasu ƙarya ne sai yace innakum aaiduna ku din za ku sake komawa gabarnakku ta baya saboda ka azaba ba ta sa mutum ya tuba inda ta duniya ce sai dai shiriyar Allah shi yasa Allah yake ga Annabi Muhammad wannan azabar ba za ta sa su musulunta ba kaga Allah yana gaya wa manzonsa ya riga ya san gaba game da waɗannan kafirai yace na'am zai yaya azabar dan lokaci kadan innakum aiduna ku din dan za ku sake dawowa ga sabon Allah fa ajaba Allah da'watahu saboda haka sai Allah ya amsa addu'ar manzon Allah amma da ya amsa addu'ar sai dai gawa annabi yace to Muhammadu kaga duk wannan tsagerancin nasu da suke yi a da za su dawo shi yace kuma akwai ranar da zan yi wani kamu me yace
يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون
الله يقول وَنَّنْ أَذَابَرْ زَنْ تَوْكِيكَ سوداك يسايكي قليلاً دلوك شيكاً أما يوم نبطش البطشة الكبرى رانت دزامي دمكا ببت دمكا رانت دزامي ببن كامو مكافري Allah ya ce inna muntaqimuna wannan lokaci mu masu hukuba ne mu masu azaba ne dan haka babu sassauci to kaga kenan Allah ya alƙawari ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yayi azabar ga kafirai kuma Allah ya gaya wa manzon Allah za su sake dawowa ga shegantakar da suka saba yi kuma Allah zai bar su amma akwai wata rana tana zuwa da Allah zai babban kamu to shine Abdullahi ibn Mas'ud yace fa utiya rasulullah lokacin da azaba ta kai azaba sai aka zo ga annabi su kafiran makka sai suka turo Abu Sufyan to wannan ya taho karara fi riwayat Abdullahi ibn Mas'ud me yasa suka turo Abu Sufyan fa innahu kana kabiruhum fi zalika alwaqti a wannan lokacin Abu Sufyan shine babban gari to kuma shi yana da kusanci da manzon Allah wa huwa kana al'ati ila rasulillah to da ka mutanen makka da suka ga azaba ta kai azaba suka ce wallahi wannan fari da muka shiga Muhammad ya jawo mana sun gane ya kai kuka muna ji yana ta addu'a Allah ka saukar da fari kuma labarin ya isa gare su saboda duk maganar da annabi yayi wallahi ba ta kwana sai ta je kunnan kafirai dalili ko saboda sun san annabi mai gaskiya ne kuma suna tsoron harshensa saboda in ya faɗa to maganar ba za ta faɗi ba don haka ranar da annabi yayi wannan addu'a Allahumma a'inni alaihim bi sab'in ka sab'i yusufa labarin ya iso wajen kafirai sai kuwa gashi fari ya shigo ga tsanani na ta zuwa dama ko magana ta yaɗo a gari Muhammadu ya riga ya roƙi Allah suka ce to gaskiya mutum ya gane kuskurensa ya kamata ya bi hanyar gyara ya kamata mu nemi wannan mutum ya mana addu'a ko Allah ya mana sauki waye za a tura Abu Sufyan ne saboda haka sai aka kira Abu Sufyan al-musqadi minhu lil istisqa shine ya taho ya samu manzon Allah yake cewa ya rasulullah sai aka zo aka ce ya rasulullah istasqi Allah li mudar akwai riwaya da tazo da wannan wanda shi da kansa ya faɗa yake cewa ya manzon Allah babu shakka daga baya Abu Sufyan Allah ya rufe shi da musulunta kuma ya yi mutuwar shahada Allah ya ƙara masa yarda amma a wannan lokaci farkon musulunci shine jagoran kafiran saboda haka ya zo ya samu annabi yace kaga kabilan mudar sun halaka fa innaha qad halakat to wannan yazo ta bayanin Abdullah ibn Abbas shi ma kaga an samu hadisin Anas bin Malik Abu Hurairah Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Abbas wanda sun bada labari kamar hadisin Abdullah ibn Abbas yace jaa Abu Sufyana ila Rasulillah sai ga Abu Sufyan ya taho ga manzon Allah yastaghifu min al-ju'i yana neman agajin annabi saboda tsananin yunwa da yazo sai ce ya Muhammad anshuduka Allah war rahima ina gama ka da Allah ina gama ka da zumunci kai ka san dai mun yadda akwai Allah ina hada ka da shi kuma ka san akwai zumunci a tsakaninmu ka duba darajar zumunci ka duba darajar zumunci dake tsakaninmu kad akannal ilhiza ta kai ga hatta gashin raƙumi muna ci ko za mu samu wato wadatuwa daga yunwa waddama mushajini to shine sai Allah ya saukar da waccan ayata suratul mu'minun ayata 76 Allah yace walaqad akhadnahum bil adabi haqiqa mun kama mutanen makka da wata azaba famastakanu li rabbihim wannan bai sa sun sadu daga Allah ba wama yatadarrauna ko su tawali'u ba kaga ya nuna cewa azaba ba ta sa kafiri ya bar kafirci ba ta sa shi sai dai rahmar Allah kul sai Allah yace hatta idza fatahna alaihim baban za azabin shadidin sai da ta kai ga mun bude musu wata kofa mai tsananin azaba idza hum fihi mublisun sai ga su rikice inji Allah kaga wuraren da Allah ya magana game da azabar da ya saukar wa mutanen makka ba wuri dai bane a cikin alqur'ani ya faɗa a suratul nahl ayat 113 ya faɗa a suratul mu'minun ayat 76 ga kuma wannan sura suratul dukhan to Abu Sufyan da yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mishi wannan yace fada a rasulullah sai manzo Allah ya daga hannuwa sai ya addu'a hatta farraja Allahu anhum taqi sai Allah ya yi damuwa to abin Abdullah ibn Abbas yace fa akhadhathum sanatun Allah ya kama su da wata wani fari na shekara guda hasat kull shay'in wannan shekara gudan duk tanadin da mutum yana abinci ya kare saboda idan Allah ya tashi kama bayi wallahi abu ne mai sauki gare shi Allah kamar na sauki shekara guda hatta akalul juluda shi ma Abdullah ibn Abbas ya faɗi wannan mutanen Makka sai da suka kai ga suna cin buzu fata wanda dama an riga an je mai ana amfani da ita sai ga an jika ta ana kokarin amai da ita abinci saboda tsabar yunwa wal maitata min al-ju' wa yanzuru ila as-sama'i ahaduhum Abdullah ibn Abbas yace mutum zai daga sam idanunsa sama fayaraka ayati dukhan sai ya ga sama tana da kamar yanayin hayaki wannan shine abin da yasa ake kira wannan sura suratul dukhan saboda wannan hayakin da kafiran Makka suke gani saboda tsananin yunwa fa atahu abu sufyan yazo ga manzon Allah fa kala sai ce ya Muhammad wannan riwayar kenan saboda hadisin yazo da riwayoyi daban-daban daga sahabbai kuma hatta sahabban ma riwayoyin kowane sahabi zaka samu yana da bambanci innaka ji'ta ta'muru bi ta'ati Allah da yazo ce ya kai Muhammad kai ka zo da umurnin abi Allah wa bisillatir rahimi asada zuminci kai ka zo da wannan kace shine sakonka daga wurin Allah to inna qaumaka qad halaku ga ƴan uwanka nan na ta mutuwa kasan mutum idan yana kafirci bai da bai ma iya magana ba idan mutum yana kafirci baya gane bai iya magana ba sai ya musulunta maimakon tunda kun gane dai addu'ar manzon Allah ne ta sa ku shiga musiba ashe a zo a ce to Muhammadu a taimaka mana a roƙa mana Allah yayi a bari sai an nuna mar wata burga har ma a nuna cewar addu'an wa'azin nashi ma ba gaskiya bane kaga kai ka ce kana umurni a bi Allah a sada zumunci to ga mutanen ka suna ta mutuwa kaga kai da ka zo da bukata yace ga mutanen ka suna ta mutuwa to sannan sai yace fad'ullaha lahu ka roƙa musu Allah to kaga dai ba zai ce Muhammadu muna roƙonka don Allah roƙi Allah yayi a sun yi haka ma gazawa ce bare a nuna dai har yanzu din shi ba kowa bane shi yasa Allah yace ba gaskiya ba suke cewa sun yi imani yace fadullah lahu shine sai Allah ya ce ma nayi fartaqib kajira yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin har zuwa inda Allah ya magana akan al-batshatul kubra Abdullah ibn Mas'ud yace al-batshatul kubra yawma badirin ranan yakin badar kenan saboda ka alƙawarin Allah shine wannan azabar da ta yunwa sai dauke ta albarkacin addu'ar manzon Allah amma idan ya dauke addu'ar fa
وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمُ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ
wato Allah yake cewa zai dauki azabar ga mutanen makka wannan azaba ta fari amma idan ya dauki azabar yake ga wa Annabi Muhammad yana ga wa manzon Allah har ka dauka dauki azaban nan zai sa su musulunta ba wani musulunta na mai alƙawarin zan sake kamu saboda ka wannan kamu in nayi addu'ar ka ba ta raba ni da shi shi yasa yace yawma nabtishul batshatal kubra ranar da zamu yi kamu mai karfi kamu mai girma shi yasa Abdullah ibn Mas'ud yace ai abinda Allah yake cewa Annabi Muhammad Allah ya aje musu ranar yakin Badar kafiran Makka ba su ma sani ba Allah ya musu alƙawarin ranar yakin Badar idan aka zo yakin Badar Allah zai sassare duk manyan kafiran Makka kuma za su mutu a kafirci kaga kenan manzon Allah ba zai musu addu'a da za ta yi tasiri ba don haka lokacin da abin ya faru kuwa da aka zo yakin Badar aka tattashe su bayan kwana uku cikin dare manzon Allah ya zo don an zuba gawansu a rijiya manzon Allah yake cewa to sai kira sunan wanda ya kira sunan wanda yace shin kun tarar da abin da Allah ya gaya muku gaskiya ne ni dai na tarar da abin da Allah ya faɗa min gaskiya ne saboda Allah ya ce min yawma nabtishul batshatal kubra akwai ranar da za mu yi kamu babban kamu wannan ranar idan mun yi kamu nan to azaba ce kur kaga Allah ya tabbatar da alƙawarinsa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kama waɗannan kafirai ya kama su a yakin Badar saboda ka an gama da su to akwai littafin al-Imam al-Bahiqi da ake kira Dalailun Nubuwa dan wannan yana daga cikin mu'jizar manzon Allah
sallallahu
babu shakka wannan yana cikin mu'jizar manzon Allah don kaga abin da duk Allah ya faɗa ya tabbata Allah yake inna kashiful azabi qalilan zan yaye muku wannan azaba na dan lokaci kadan amma akwai kamu da zan yi a gaba wannan kamu babba ne to kuma ya tabbata kaga sai zama mu'jizar manzon Allah saboda kai sa al-Imam al-Bahiqi sai ya sa shi ya saka wannan labarin a cikin dalailun nubuwa shine labari na 641 sai al-Imam al-Bahiqi yace wa ruya fi qissati Abi Sufyan ma dalla ala anna zalika ba'da al-hijra kuma labaran sai suka zo kamar kashi biyu in ka tattaro hadisai da suke magana game da wannan fari din kashi guda suna nuna abin ya faru ne kafin Annabi Muhammad ya hijira zuwa Madina kashi guda suna nuna cewar abin ya faru bayan manzon Allah ya hijira zuwa Madina to sai shi al-Imam al-Bahiqi yace wannan ya gwada cewar farin da ya auku ga mutanen Makka din sau biyu ne ba ɗaya bane to ba shakka manzon Allah ya yi addu'a Allah ya saukar da wannan zaka gani ta sharhin malaman da suka ruwaito waɗannan hadisai kamar Ibn Hajar a Fathul Bari sharhin da ya masa Sahihul Bukhari a mujallan 8 shafi na 571 Ibn Hajar yace kana du'a'u bil qahti ala quraish addu'ar da Annabi yayi ma Quraishawa Allah ya saukar da fari su waye tukuna ake ce ma Quraishawa yace wahum sukanu Makka mazaunan Makka ne kafiran Makka Annabi ya musu addu'a fasara al-qahtu ila man hawlahu shi manzo Allah bai dauka abin zai wato ba sai fari ya mamaye garuruwan ma da suke kewaye da Makka shi yasa alqur'ani Allah yake cewa ku ji tsoron musibar da in ta zo ba ta tsayawa ga zalimi shi kadai wanda bai ji ba bai gani ba haka nan musiba za ta same shi sai dai ya tashi a lahira Allah ya ba shi lada tunda ba shi ya jawo ba to amma musiba in ta tashi zuwa ita ba ta tsayawa akan wanda ya jawo ta fa hasuna an yatluba addu'a lahu to wannan suka yi amfani da wannan damar su mutanen Makka sai suka ce to aje a samu Muhammad ai mai tausayi ne in mu ne dama baya so to gashi garuruwa kauyawa na nan suna ta mutuwa ko dan kauyawan ya roki Allah ya dauke azaba wala Allah sa'ila adala an ta'bir bi quraish fa amma da suka zo kamar misali Abu Sufyan da yazo ya samu manzon Allah maimakon ya ce quraishawa sai ya ce mudar sai kawo kalmar mudar li Allah yadhkuruhum fayuzakkiru bi jurmi dan kar ya ce quraishawa sai annabi jiran sa ya baci kai da ake son kai addu'a Allah yayi damuwa dama baka son sunan kabila saboda suna cutar da kai to sai Abu Sufyan yayi amfani da wannan dama sai ya kiran quraishawa sai ya ce mudar sai ya badda sawo dan quraishawa suna karkashin mudar liyandarju fiha fihim saboda idan aka ce mudar to kabila ce da ta hade har ma waɗanda ba quraishawan ba to sai amfani da wannan kalma yana nuna cewar ila anna ghayran mad'uwi alaihim kad halaku bi jariratihim yana nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam ai laifin da waɗancan suka yi wanda yasa Allah ya saukar da fari to wannan farin kuma azabar ta mamaye waɗanda ma basu jawo laifin ba to don haka da yazo ya samu annabi sai ya ce ka roƙa musu Allah fadqullah lahum kaga maimakon ya roki annabi sai yake ta ka roƙa musu kaga umarni yake shine sai manzon Allah ya ce innaka lajari'un kai dai kana da karfin hali inji manzon Allah lalle kai mutum ne mai karfin hali wato a ta'murni an astasqiya li mudar yanzu kana mun umarni ne ma in roki Allah ya saukar da ruwan sama ga kafirai ma'amahum alaihi min al-ma'siya wal ishrak billah baya ga cewar basu daina saban Allah ba basu daina shirka da Allah ba duk da kana cewa ka mutu addu'a sai Abu Sufyan ce to gashi na mutawa mutane suke to ko manzo Allah yana da tausayi kaga annabi yana da tausayi duk da wannan tambayar da manzo Allah yayi wa ma zalika fastasqa nan take manzo Allah ya daga hannu ya roki Allah Allah ka yayi wannan musiba da ta sako ga mutane kamar a riwaya ta Abdullah ibn Mas'ud yace faja'ahu Abu Sufyan wa nasun min ahli Makkah a riwayar Abdullah ibn Mas'ud tana nuna ba ma Abu Sufyan kadai ba an hada da manyan garin Makka sun zo ga manzon Allah manyan garin Makka suka ce ya Muhammad innaka taz'umu annaka bu'itha rahmatan kai kana riya cewar an aiko ka ne domin rahama domin jin kai saboda ai Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sai suka ce to kana riyawa kaga ayan duk da wannan wahalar ba sai zama annabi gaskiya bane taz'umu manyan garin kana riya cewar annaka bu'itha rahma to wa inna qamaka qaumaka qad halaku ga mutanen ka nan halaka suke kai fadqullah lahu sawdaka ka roka musu Allah fada'a rasulullah sai manzon Allah ya musu addu'a a ranar da manzon Allah ya addu'a fasugul gai sa aka dinga ba su ruwan sama shine sai Allah ya saukar da wannan bayani ga manzon Allah anna lahumuz zikra wa qad ja'ahum rasulun mubin ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون الله يا القوري يقول إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون عبد الله بن مسعود يقول فلما أصابتهم الرفاهية يند الله يفدا حتى أبن يتبتا سوف دعاك دنجا زبر وانسما إتاتوا سوف دنجا فد إعياء شوكا يدنجا البركة أي لوكا چيكا تنسي غاشي سنكوما غشر هوليا inji Abdullahi dan Mas'ud adu ila halihim suka koma halun su nada ina asabatuhumur rafahiya da suka samu walwala sai aka koma kafirci da fa adu fa kafaru suka sake komawa ga kafirci kaga maganar Allah ta tabbata yace innakum aiduna zamu yayi azabar amma mun san za ku sake to abin da ya faru kenan shine sai Abdullahi bin Mas'ud yace fa ukhiru ila yawmil qiyamah daga wannan lokaci Allah ya ce ba zai sake kama su da azaba ba sai musu jinkiri zuwa ga kamu mafi girma shine kamu na lahira kaga kenan Allah ba zai sake kama mutanen Makka da wata azaba ba fa ukhiru ila yawm badr shine sai Allah ya jinkirta musu kamu na karshe wanda shine yakin badar a dalilin haka yasa Allah ya ce yawma nashitul yawma nabtishul batshatal kubra inna muntakimun Abdullah ibn Mas'ud ya ce yawm badar kenan wannan zaka gani a sahihu muslim hadisi na 2798 so wannan labari da muka bayar wallahi babu shakka shine musabbabin saukar wannan sura me yasa Allah ya saukar da suratul duhan me yasa na'am in kana duba asbabun nuzul zaka ga wasu suna bayanin ad-duhanu dinna ba wancan hayaki wanda kafiri suke gani saboda tsananin yunwa bane ai ad-duhanu dinnan ana nufin hayaki ne da zata bay zai bayyana a kusa da karshen duniya akwai malaman da suke fadin wannan al-imamu shaukani a tafsirin safatul qadir yace wal wajibu at-tamassuku bima sabata fi sahihai wajibi ne musulmi yayi riko da labarin da ya tabbata a sahihul bukhari da sahihu muslim wa gairihima an samu hadisin Anas bin Malik Abu Huraira Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Mas'ud anna dukhana quraish inda al-jahd wal-ju'i lokacin da quraishawa Allah ya kama su da yunwa ya zamanto saboda tsananin wahala sai idanunsu suna ganin hayaki wannan hayakin kuwa sababun nuzuli shine dalilin saukan suratul dukhan wajibi ne musulmi ya gaskanta wannan to shine sai Allah yake gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa laqad fatanna ai ba wai quraishawan kadai bane ai ba su kadai bane ai qablahum kafin su mun jefa bala'i wato Allah ya irin wannan jarabawar ga fir'auna Allah ya irin wannan jarabawa ga fir'auna waja'ahum rasulun karim shi ma fir'auna manzo mai karimci ya je gare shi idan aka ce manzo mai karimci kaga babban annabi ne wanda yana cikin ulul azmi shine annabi Musa alaihi salam annabi Musa ya je samu fir'auna yadda annabi Muhammad ya samu mutanen Makka in ka dubi suratul a'raf aya ta 130 ai Allah ya bada labari abinda Allah yake wa laqad akhadna ala fir'auna bisinina Allah ya sa mun gadi Allah ya ce mun kama iyalan fir'auna da fari kaga yanda Allah ya kama mutanen Makka da fari haka ya taba kama mutanen fir'auna da fari kaga kenan ba a riga ma an halaka su ba yanda aka kafiran Makka ai wannan fari da aka saukar gargadi ne shi yasa a farkon suran Allah yake cewa inna kunna munzirin mu masu gargadi ne saboda ka Allah yakan saukar da wata azaba karama saboda yayi gargadi gare ka idan baka lura ba to babbar azaba sai ta zo ta share mutum shi ma fir'auna abinda Allah ya fara da shi kenan Allah bai halaka fir'auna ba sai da ya fara jefa mar fari wannan ayar ita ce Allah yake mana ishara da ita anan kamar yanda Allah ya jaraba mutanen Makka aka ya jaraba fir'auna aka jefa musu fari wa naqasin minas samarati da na kasar ƴaƴan itatuwa albarkacin gona ya dinga na kasa me yasa Allah ya haka la'allahum yazakkarun saboda fatan ko za su tuna don haka lokacin da annabi Musa ya je ga fir'auna me yace
aladdu ilahi ya ibadallahi inni lakum rasulun amin
lokacin da annabi Musa ya tafi ga fir'auna sai yace an addu ilayya addu ilayya sallimu ilayya ma'ana su ɗaya ne sallimu ilayya ibadallah dama sakon annabi Musa ga fir'auna guda ne banu isra'ila da ta mayar bayi suna ta wahala ka bani su shine sakon Allah ka bani banu isra'ila shikenan kisa yace addu ilayya ibadallah ka bani bayin Allah inni lakum rasulun amin kuma ni manzo ne amintacce gare ku saboda kun sanni inda makareci ne ko daga kun sanni saboda haka ni manzo ne wanda tuni dama ina da amanar ku don haka batun gaskiya na ba abu ne wanda ake shakkan sa ba sai yace musu
wa Allah ta'alu ala Allah inni atikum bi sultanin mubin
Allah yace wa Allah ta'alu ala Allah kuma annabi Musa yace kar ku yadda ku nuna daukakan ku ga Allah domin abinda Allah bai so kenan mu sai zama mai girman kai har ku yadda ku nuna daukakan ku ga Allah domin ko shi Fir'auna a duniya a lokacin yana ganin babu kamar sa sai ga Annabi Musa yana cewa karka yadda ka daga kanka ga Allah inni atikum bisultanin mubin nazo muku da hujja mabayyaniya sai yace
wa inni a'udhu bi rabbi wa rabbakum
an tarjumu
wa inni a'udhu bi rabbi wa rabbikum an tarjumu
wa inni a'udhu bi rabbikum ina neman tsarin Allah na wa rabbikum kuma shine Allahn ku ina neman tsaron sa an tarjumu ni kar ku jefe ni kaga wannan yake nuna maka ita addu'a babu mai barin ka hatta manzannin Allah hatta ulul azmi saboda ka idan ya zama akwai wani masharranci imma mai mulki ko kuwa wani azzalimi kar ka dauka ka fi karfin addu'a Annabi Musa addu'a yake har a gaban Fir'auna a gaban sa yake cewa ni ina neman tsarin Allah na kuma Allahn ku kada ku jefe ni sai yace
Wa in lam tu'minu li fa'tazilun
idan buku gaskanta ni ba fa'tazilun sai ku kaurace mu babu dalilin cutarwa babu dalili Annabi Musa yana gaya musu idan ba za ma su gaskanta shi ba to a rabu lafiya babu dalilin cutarwa To me ya faru da Annabi Musa?
Fada'a rabbahu anna ula'i qaumun mujrimun.
Kaga yadda Annabi Muhammad yayi addu'a, haka Annabi Musa alaihi salam yayi addu'a. Fada'a rabbahu sai Annabi Musa ya kira Allah anna ha'ula'i me ya kira? Yace kaga waɗannan kafiran, waɗannan qaumun mujrimun jama'a ne masu laifi. Wato yana gaya ma Allah Annabi Musa yana gaya ma Allah waɗannan mutane laifinsu ya kai makura ba za su gaskanta ni ba in ka koma suratul Ghafir aya ta 27 ai Allah ya ce wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu bi yawmil hisab kamar hakan ne Allah ya kawo shi anan Annabi Musa yake cewa ina neman tsarin Allah na kuma Allahn ku game da duk wani mai girman kai wanda bai yi imani da ranar hisabi ba kaga bai yi imani da ranar hisabi ba sai dace da inna ha'ula'i qaumun mujrimu waɗannan mutane masu laifi wani irin laifi kusa ma yadda akwai lahira ba to tunda Annabi Musa yayi addu'a mai biyo baya
fasir bi ibadi laylan innakum muttaba'un
sai Allah ya fasir bi ibadi kai tafiyar dare da bayina wannan umarnin Allah ne ga Annabi Musa alaihi salam wato Allah ya ce ma Annabi Musa in dare yayi ka aika ma duk wani banu Isra'ila ya fito za a tafiya ya fito in dare yayi kar ku yi tafiyar da rana sai da daddare innakum muttaba'un na sani ku za a bi bayan ku in ji Allah kaga san duk abin da zai faru Allah ya san gaba ya san baya innakum muttaba'una ku dinnan waɗanda za a bi bayan ku ne to sai sake umarni ga Annabi Musa ya ce
wa turkil bahra rahwa innahum jundun mughraqun
sai Allah ya ce ma Annabi Musa in ka isa teku ka buga ka doki teku da sandar ka ta dare kun ketara kaga wannan babban mu'jiza ne dan abu ne wanda ba a taba gani ba a duniya mutum ya doki kogi irin kogin Masar da sanda wannan kogin ya dakata ba ma mai gangarowan ba mai tafiyan shi ma ya tsaya ruwan da ke gangarowa da ruwan da ke wucewa duk sun tsaya saboda ka in ka dubi dama kago ne na ruwa hagu ma kago ne na ruwa saboda ka ga hanya ya ratsa tsakani to wannan duka Allah ya riga ya sani zai faru saboda ka bayan an ketara abinda Allah yake ce ma Annabi Musa wa turkil bahra rahwan menene ar-rahwu shine al-munfarij kabar wannan kogin a bude munfarija Allah ya gaya ma Annabi Musa me ya nuna maka Allah ya ba mu Annabi Musa cikakken ikon sarrafa kogin Nil wato Allah ya ba mu annabi Musa damar yayyan da yaso da wannan kogin inda a ce lokacin da aka gama ketarawa sai annabi Musa ya doki kogin kogin zai saki hadewa sai Allah ya margargadi ya ce a'a na san za a bi bayan ku saboda ka in ka ketare teku watrukil bahra rahwan ka bar tekun nan a bude kai tafiya ka kawai innahum jundum mugraquna saboda runduna ce wanda gaba ɗaya za a nutsar da su to kaga in banda Allah ya ba mu annabi Musa iko din ai ko annabi Musa ya bugi kogin ba zai saki hadewa ba amma Allah ya riga ya ba mu annabi Musa wannan iko saboda haka yasa Allah ya gargadi ga annabi Musa in ka ketara ka bar kogin a bude to wannan magana ce wanda an riga an gama ta wanda ba sai an gaya maka yanda aka hallaka su ba saboda haka shi Allah ba zai ma baka labari ba sai dai yayi tambayoyi me yace
kam taraku min jannatin wa uyun
Allah yace shin gonaki nawa suka baro a baya wato kaga yana tambaya ne dan an riga an gama da Fir'auna ta jama'a sa ba sai an gaya maka ba amma tambayoyi Allah yake yi ya nuna maka cewar in ya hukunta halaka ga dan adam ba abin da zai kare shi kam taraku min jannatin wa uyun shin lambuna gonaki nawa suka bari ga mabubbugan ruwa iri iri dan zamanin Fir'auna akwai ci gaba wanda aka samu ta inda yanda ka ga anan a zamanin mu muna da famfuna har gidaje zamanin Fir'auna akwai waɗannan mabubbugan ruwan hatta gidaje suna da ci gaba irin wanda Allah ya ba su a wancan zamani Allah yake sun bar waɗannan ni'imomi ba su kadai ba sai yace
wazuru'in
ga gonaki saboda dama babban arzikin Masar noma ne tunda suna gefen manyan tekuna na duniya ka gani ga Mediterranean ga Red Sea sannan kuma ga kogin Nile wanda dukkansu suna ba da ruwa ga mutanen shine Allah yace to gonaki nawa aka bari kama bar maganan gonaki maqamun karimin muqami mai daraja a ce wani minista ne wani sanata ne wani memba ne wani gwamna ne kamar a yanzu ne kaga manyan muqamai kenan ko to zamanin Fir'auna duk wani muqami da ake ji da shi duk wani mai muqami ai da aka ce shugaban kasa ya tafi ai ba za a barka a baya ba saboda haka Fir'auna ya riga ya aika a gangami da yafe ba kowa ba duk wani babban dan majalisa ya taho an shiga lokacin da aka gama da Fir'auna sai aka rasa ga mukamai nan an samu gibi ba zai cike ba shugaban kasa ba mataimaki ba sanata ba memba ba ana ta kirgawa Allah ya ce mukami mai daraja gashi nan babu wanda ya cike gurbi din sai Allah ya ce
wana'amatin kanu fiya fakihun
ya ce wana'amatin ga kuma dimbin wato sharholiya domin na'ama ma'anarsa shine almut'a an'ama shine almut'a sharholiya kanu fiha fakihun wanda suke tamora saboda ai kafiri ni'imar sa baya mora ni'imar sa ta hanyar yardan Allah saboda haka zaka ga ana ta sharholiya ne saboda haka ana nuna kasaita duk wannan abubuwan sharholiyan gashi an bar su ga gidajen ga gonakin ba kowa Allah ya riga ya gama da su sai ya ce ni
kalalika wa rabbana qawmana akharin
sai Allah ya ce kazalika kaga kazalika dinnan mahadar maganan tana daga inda Allah ya ce kam taraku daga nan ne mahadar magana sai ce kazalika kam taraku me suka bari ya dinga kirgawa ya dinga kirgawa ya dinga kirgawa sai ce to duk abin da suka bari nan wa awrasnaha qauman akari sai muka ba da gadan su ga wasu mutanen ba su ba kuma haka ne kana gani ana cewa wani shugaban kasa ne yau da gobe wata rana sai zama abin tausayi an riga an gama in ma yana dare bare kuma ya mutu saboda haka kana ji kana gani mukamin da aka baka ba kai ma Allah aiki da shi ba haka Allah zai dauki wannan mukami ya ba wa makiyinka ko ya ba ma kafiri saboda shi Allah bai ba da duniya ga masoyansa yana ba da ita ga masoya da makiya Allah ya ce to haka nan sai gashi mun ba da gado ga wasu mutane ba su ba me Allah ya ce
fa ma bakat alayhim as-samaa wal ard wa ma kanu mudhirin
sai Allah ya ce babban abin takaicin ma shine kai da aka baka mukami aka baka dukiya aka baka matsayi yanda zaka iya taimakon kanka baka taimaki kanka din ba baka taimaki al'umma ba an waye gari ka mutu ba mai kukan rasa ka sama baka da alaihi musamau wal ard sama baka yi kuka akan su ba bare kasa wannan ba wai magana ce sabuwa ake ba haka din ne wallahi akwai mutumin da duk ni'imar da ya samu ranar da ya mutu wani ke cewa kai Allah mun gode da ka kashe wani kaga kenan ba yi kukan rashin shi ba me ake dariya shine abinda Allah yake mana ishara da shi kuma wannan kalmar karka dauka wai Allah ya faɗa ne kawai dan ya nuna maka asarar mutanen Fir'auna duk dan adam dayan biyu ne duk dan adam ko dai ya mutu sama da ƙasa suna kuka ko kuwa ya mutu sama da ƙasa suna dariya duk dan adam baya wuce wannan wannan ya samu bayanin Sa'id ibn Jubair yace lam tabki alaihim sama me yasa sama za ta yi kuka idan ka mutu abinda zai sa sama ta yi kuka idan ka mutu ka san wannan dake sama bayin Allah ne yayi ko li'annahum lam yakunu yurfa'u lahum fiha amalu salih lokacin kana da rai wucewa ake da aiki suwa suke wucewa da aikin mala'iku ne ana wucewa da aiki sadakar wani istighfarun wani salatun wani halin kirkin wani nun an zo wucewa mala'iku na cewa waye wannan ai wani waye wannan wani waye wannan shekara da shekaru ranar sai aka ji tsit saboda aka ce a da aka zo wucewa ina mutumin nan da kuke yawan kawo alkhairinsa da safe da rana da yamma da daddare ce ya mutu saboda aka sai a fara kuka mutanen sama addu'a suke maka Allah ya ji kanwa ne saboda yawan alkhairin da yake wucewa gabansu kaga an sani karka dauka ba san ka ba shine Sa'id ibn Jubair yace walam tabki alaihimul ardu yaya kasa take kuka da mutun yaya kasa take kuka da mutun ai kasa tana kuka da mutun saboda gyarawa ga bayin Allah akwai mutumin da shi idan ya samu dukiya to fatansa shine kada jama'a su zauna lafiya in dai yayi kuɗi to kar a zauna lafiya saboda haka zai wulakanta kowa ya taka kowa ya ci mutuncin kowa to da ya mutu da ce kai san barka ma dalla da muka rasa wani amma mutumin da ya zama yana gyara al'umma fa in ya mutu ko daga jana'iza kana ganewa an yi rashi to saboda haka babu shakka abinda Allah ya faɗa gaskiya ne Allah yake fa ma bakat alaihim as-samaa'u wal ardu sama bata yi kuka gare su ba ƙasa ma bata yi kuka gare su ba ma kanu munzarin Allah yake shi ko bai jira su ba kaga kenan Allah ba zai jira ka ba domin kai ka dauka yanda yau take haka gobe ne kuma ƙarya ne wallahi ba dai bane jiya daban yau daban gobe daban kuma idan goben nan ya zo ranan karban ranka wallahi ba abin da zai sa Allah ya jinkirta maka Allah ba zai taba jinkirtawa ba shi yasa Allah ya ce wa ma kanu munzirin to kuma bayan nan Allah ya ce
wa laqad najjayna bani isra'ila min al'adabil muhin
Allah ya ce wa laqad najjayna bani isra'ila haqiqa mun tseratar da banu isra'ila to kaga annabi Musa ya kwaci banu Isra'ila daga Fir'auna min al'azabil muhin daga azaba na wulakanci saboda ba taba samu mutanen da aka musu azaba irin banu Isra'ila ba azabar da Fir'auna ya musu shi yasa Allah ya ce menene a gaba
min fir'aun
haka
Allahu kana aliyam min al-musrifin
min Fir'auna wato azaba na wulakanci daga Fir'auna innahu kana aliyan lallai fir'auna ya kasance mai daukaka saboda kai sai ake cewa babu dan adam da ya samu daukakan fir'auna dan Allah mahaliccin mu da kansa ya bada shaidan daukakan fir'auna Allah ya ce ya samu daukaka minal musrifina a cikin masu barna sai ya ce
wala qadhtarana wa ma'ala ilmin 'ala al'alamin
wala qadhtarnahu sai Allah ya ce ko mun zabi banu isra'ila dinna mun zabi banu isra'ila ala ilmi akan wani ilimi alal alamin akan sauran talikai saboda littafin taura da Allah ya ba su Allah ya fifita banu isra'ila wannan ya zo a qur'ani a wurare daban-daban Allah ya faɗa ba aya ɗaya ba ba biyu ba ya zabi banu isra'il kuma zabin nan a bayyane yake saboda duk manzannin da Allah ya aiko sun taho ne karkashin annabi yaqub alaihi salam shi yasa ake kiran su banu isra'il banu yaqub ka gani saboda ka Allah ya zabe su wannan zabi ala ilmin da sani shi ba wai haka kurun bane akwai dalilin da yasa Allah ya zabe su bayan Allah ya zabe su ni'imar da ya musu fa
wa a'tainahum min ayati ma fihi bala'un mubin
Allah ya ce wa a'tainahum min al-ayati mun ba su mu'jizozi ma fihi bala'un mubin wanda cikin waɗannan mu'jizozin akwai jarabawa mabayyani domin babu jama'ar da Allah ya nuna musu mu'jiza kiri-kiri irin banu Isra'ila an fito da su daga Masar tafiyar da aka yi din nan daga Masar Allah ya nuna musu ayoyi wanda ya kamata a ce duk mutumin da ya ga wannan ayar zuciyarsa ba za ta kekashe ba a bayan haka ana tafiya Allah ya kawo gajimare yake musu inuwa kaga kai yanzu dole sai ka nemi lema ko in baka nemi lema ba to sai dai rana ta koda ka amma banu Isra'ila bayan fitowarsu daga ruwan nan saboda mu'jizar Allah ya turo gajimare yake musu inuwa ana tafiya yanzu wanda aka yi ma wannan a ce zuciyarsa za ta bushe daga baya to bai tsaya haka ba muna jin yunwa Allah ya jeho abinci an dafa an gama tsuntsaye ake kawo musu kaza kaza wanda Qur'ani ya tabbatar mana da wannan muna son ruwa annabi Musa ya bugi dutse sai ga dutsen nan ya fitar da idanun ruwa 12 adadin zuriyar banu Isra'ila ya ba su abinci ya ba su inuwa ya ba su ruwa karka dauka wannan wai zai sa su yi imani karka dauka wannan zai sa su yi imani shi yasa Allah ya ce wannan abin da ya musu bala'un mubin jarabawa ce mabayyaniya wanda su din ma ba su ci wannan jarabawar ba to Allah ya ba da misalin nan ne ga annabi Muhammad ya ba da misalin annabi Musa irin gwagwarmai da ya da Fir'auna bayan halaka Fir'auna banu Isra'ila din su kansu wadanda Allah ya zabe su su din ma ga irin gwagwarmai da annabi Musa ya sake yi da su to shine sai Allah ya ce ma annabi Muhammad kar ka dauka nan an gama aiki kamar yadda annabi Musa ya wahala da wadancan sai ce inna ha'ula'i
la yaquluna in hiya illa mawtatuna lula wa ma nahnu bimunshari
Allah yace inna ha'ula'i waɗannan kafiran na Makka la yaquluna suna cewa to wannan ma yana daga cikin abinda kafircin mutanen Makka Allah yake mana bayanin sa wannan sura daga cikin kafircin su me suke cewa in hiya illa mautatuna al-ula babu komai face mutuwan mu ta farko wa ma nahnu bimunsharina ko ba za a ta da ruwa saboda ka busu yadda innahum mabu'thuna za a ta da su a kiyama ba kaga wannan ma wani kafirci ne mai girma dan in mutum bai yadda za a ta da shi a lahira ba imanin sa bai inganta ba kalu suka ce fa'atu
bi'aba'ina in kuntum sadiqin
suke cewa annabi Muhammad hujjar su abinda yasa suke cewa ba za a tada su bayan mutuwa ba fa'atu bi'aba'ina ku zo da iyayenmu in kuntum sadiqina in kun zama masu gaskiya to idan dai gaskiya ne bayan mutum ya mutu za a tada shi to ya aka yi da iyayenmu da kakanninmu har zuwa yau mu ga wanda an tada shi ba inda ana so mu yadda to a tada iyayenmu da kakanninmu in mun gani to za mu yadda ga nau jiyau kaga an ce ai ga nau ya fi jiya ko gani ya fodi ji to saboda haka suke cewa fa atubi abaina kawo iyayenmu in kuntum sadiqina me Allah yake
ahum khayrun am qawm tubba walladhina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin
Allah madaukake yace ahum khayrun am qawm tubba'in wato akwai harshe na alqur'ani idan baka sani ba sai kai kuskuren fasara akwai inda Allah ke kiran khayrun alhali ba alkhairi yake nufi ba yana nufin aqwa wa ashadd misali shine a suratul qaf a suratul qamar khairi fiye da wadannan akuffarukum khairun kaga ya kawo kaman alkhairi alhali ba alkhairi yake nufi ba me Allah yake nufi akuffarukum aqwa min ulaikum shin kafaranku sun fi wadancan kafaran karfi ashaddu wa aksar min qaumi tubba da aka ce ahum khairun am qaumu tubba'in ana nufin ahum aqwa wa ashaddu wa ashadda min qaumi tubba shin kafaran makka sun fi karfi sun fi tsanani akan mutanen tubba'u mutanen tubba'u shine masarautar yaman masarautar yaman suna da bayanin suna bukatar bayani mai tsawo ba za mu fassara ba za mu yi bayanin anan ba sai Allah ya kai mu bada idan muna cikin masu rai idan mun zo tafsirin suratul qaf aya ta 12 zuwa 14 za mu yi magana akan qaumut tubba amma Allah ya sani mutanen maka sun san su waye qaumut tubba shi yasa Allah yake tambaya ahum ashaddu min qaumi tubba'in mutanen makka sun fi mutanen tubba'u karfi ne walladina min qablihim da kafiran da suka zo kafin ma mutanen yaman sai Allah yake ahlaknahum ay mun halaka su kaga kenan na da din ma wadanda suka fi karfin mun gama da su saboda me innahum kanu mujrimin sun zama masu laifi sai Allah ya tabbatar mana da cewar babu al'amarin wasa cikin sha'anin sa yace
وَمَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِمُهَلِّكِ سَمَاءِ دَكَسَا بَا وَمَا بَيْنَهُمَا دَابِنَ دَيْزُوا أَتَكَانُ صَلَائِبِينَ سَبُودَ مَاسُ وَاسَا كَرْكَ دَوْكَا اللَّهُ يَايِ سَمَا دَكَسَا دَنْ وَاسَا وَاللَّهِ بَابُ وَاسَا كُمَا يَا فَدُ وَنَّنْ بَا وُرِي غُدَا بَا أَچِنْ الْقُرْآنِ سَبُودَ مُمَيْدَ حَنْكَلِي sai yace
ma khalaqnahuma illa bil haqq walakin aktharuhum la ya'lamun
ma khalaqnahuma illa bil haqq ba muhalicci samai da kasaba face don gaskiya kurum Allah ka samu tabbata akan ta walakin aktharuhum la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba sani ba mutane da yawa sun dauka duniya wurin sharholiya ne wurin da zaka baje kolin ka ne Allah yace ba haka bane yayi ta ne don gaskiya sai yace
inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in
inna yawmal fasli ranar raba gardama ita ce ranar kiyama dai ita ce ranar da Allah yake raba tayayya tsakanin mutane Allah ya ce wannan ranan miqatuhum shine alƙawarin da aka yi ya tamiuna fihi ajma'un gaba ɗaya ƴan adam za su haɗu a lokaci guda wannan ranan raba gardama ita ce ranar da jama'a ake haɗa su kaga ayin kafiran maka suna cewa ba sai da akwai kiyama ba saboda ba a tada iyayensu da kakanni Allah ya ce a'a ai yayi alƙawari akwai ranan haɗawan wannan ranar sai ta zo to idan ranar ta zo me zai faru
yawma la yughni maula amma wala shay'an wala hum yunsarun
yawma la yughni maulan an maulan shay'a Allah ya ce wannan rana makusanci baya wadatarwa makusanci da komai idan aka ce makusanci shine al-maula duk wani abin da ke iya sa ya zama ka kusanci wani Allah ya katse shi daga mutuwa misali ai wani ɗana ne wani ubana ne wani makwabcina ne wani abokina ne wance mijinta wani duk abin da ke iya kusantar mutum da mutum an gama shi saboda haka babu wanda ya isa ya amfani wani kaga aka ce la yughni maulan an maulan shay'a saboda haka misali akwai wanda ke ganin ai a lahira saboda wani uban akwai tausayi sai kira dan autansa ce kai ya akai laifin naka ya yawa samun wasu zan dauka a ina kana ganin shi guduma za ka yi Allah yake wallahum yusaruna kuma ba za ma a taimake su ba wallahi duk alakar da take ga dan adam Allah ya kace ta duk alakar saboda babu alakar shi yasa Allah yake gaya mana a filin hisabi fa in kana lakum kaidun fakiduni idan akwai makirci na za ku min to gani ga ku kuje ku shirya to wanda na gefan daman kama baka san waye ba a tsaye wa hisabi an riga an katse alakar gaba daya saboda ka wani bai amfanar wani to kar ka dauka gaba daya ne sai Allah ya ce a akwai wasu haka ne shine Allah ya ce illa man rahim Allah sai dai wanda Allah ya masa rahama ashe kaga ana iya amfana din karka dauka wai gaba daya ne babu amfani ashe sai aka ce akwai ceto shi sa Allah ya ce illa man rahim Allah saboda kai sa innahu yashfa ba'dhum li ba'dhin bi iznillah ana samun ceto amma da izinin Allah wannan ceto yana zama ga bayin Allah da suka cimma sharuɗa wannan suna amfana juna amma in ba gaskiya ta hada ku ba in dai gaskiya ba ta hada ku da mutum ba a duniya to ba za ka taba amfana da shi a lahira ba saboda ka sai Allah ya kawo mana bayani na karshe yace
inna shajaratan zaqum ta'amul asim
inna shajaratan zaqum Allah yace bishiyar azzaqum wato wata bishiya ce da take wuta Allah ka raba mu da ita wannan bishiyar me aikin ta sai Allah yace ta'amul asim abincin masu laifi kamar misali a ce abincin yan wuta Allah bai ce yan wuta yace al-asim masu laifi saboda kowa ya ji tsoron Allah to dan an ce mai laifi ai kaga musulmi yana yi kafiri yana yi Allah ka raba mu da azabar wuta to wannan abincin shi kansa azaba ne kaga ya nuna cewa hatta yan wuta suna ci suna sha amma fa abincin nasu shi kansa azaba ne saboda cewar Allah
kalmuhli tamrin fil butun
haka ne yace
kagharir hamim
Allah yace kalmuhli yanda ka sannar kyakken karfe domin asali almuhlu da larabci duk wani karfe da aka narka lokacin da ya narke ake kiran shi almuhl kowani iri sai Allah ya bada misalin zafin wannan abincin da zafin narkakken karfe ya gali fil butun yana tafasa a cikin cikunan yan wuta kaga ya gwada maka cewar tafasan zafin ba na wasa bane dalili kuwa saboda karafa da kake gani zafin da ke sa su narke ba iri daya bane akwai karfan da kafin ya narke sai an ninka tafasan ruwa sau goma zafin tafasan ruwa sau goma sannan shi karfan zai narke akwai wanda karfan ba zai narke ba sai an ninka zafin tafasan ruwa sau 20 kafin zai narke kowane karfe da zafin tafasan sa amma da Allah ya tashi misali da abincin yan wuta bai fara da maganan tafasan ruwa ba sai ya bada misali da tafasan karfe Allah ka tsare mu sannan sai ya ce ka galil hamimi yanda dai ka san tafasa ta farfasa na ruwan zafi haka yake a cikin kafiri ne Allah yake ce mata kafiri
khudu wa fa'tulu ila sa'ir jahim
Allah yake cewa mala'iku khuduhu ku kama shi wa'tuluhu ku hankada shi domin idan aka ce iltuluhu ana nufin idfa'uhu ku hankada shi ila sawa'il jahim sai ya fada tsakiyar wuta don aka ce sawa'i ana nufin wasatul jahimi kaga wannan umarni abin da yasa Allah yake bamu labarin umarnin don ka fahimta wato wuta bayan abincin ta babu dadi maganar wutan ma ba dadi saboda kana zaune sai ka ji an ce kama shi ku cefa shi ku tura shi kaga ko misali inda haya zaka kama unguwa ka ji ana wannan ba za ka washe gari zaka bari gari to sai Allah yake nuna wannan ma azaba ce ga yan wuta saboda in kana zaune a wutan bayan abincin babu dadi umarnin wutan ma babu dadi a ce ku kama shi ku tura shi a wuta sannan kuma ba tsaya haka ba mai Allah ya ce sannan kuma zaka ji ana cewa subbu fawqa rasihi ku zuba ma kansa min azabil hamim azaban tafasasshen ruwa duk zaka ji wannan kalma a cikin wuta ku ɗebo tafasasshen ruwan nan ku watsa mar haka zaka ji ana cewa wallahi wuta ba wurin zuwa bane Allah ka tsare mu daga sharrin ta sannan ana cewa mutum
zuqa innaka antal azizu wal karim
kuma bayan ana azabar kuma ana tuna maka ma matsayinka don karka dauka an manta idan ma shugaban kasa ya ce to ba da kana gani al azizu al karim kai ne babba mai girma ba dan dana yau ga mu ga ka kaga shi ma wulakanci ne ai sai an tuna maka matsayin don karka dauka an manta zuk ka dandana innaka antal aziz ai kai din nan ne al aziz mai buwaya ba wanda ya isa ya hana ka ko al karim babban mutum shi za a maka da kake gani to dandana yau da mu da kai kuma babu mai raba mu kaga ko shi malaika an ya fara azaba ba ranar bari to wannan azaba ce wanda Allah yake ma yan wuta bayan haka ana tunatar da su ana ce musu bayan hakan ma Allah kuma sai ya rika tunatar da su ta ce inna haza wannan azabar da kuke gani ma kuntum bihi tamtaruna ita ce dai wanda da kuke kokwanto ai ka ji dazu kafiran maka suke cewa su ba sai da ma za a tada su ba ko ba su ma yadda za a tada su bayan an mutu ba to sai ma an tuna musu wannan magana ba da kuna kokwanton ba za a tada ku ba kuna shakkar wuta to ga ta ita ce wannan ko kuna ganin mafarki ne to wannan yan wuta kenan Allah ya raba mu da makoma irin tasu sai Allah ya bayyana makoman mutanen kwarai ya ce innal muttaqina masu kiyaye Allah su kuma fa fi maqamin amin suna da suna wani guri amintacce karka dauka muqami ake nufi anan ana nufin mawdi'un aminun kaga dai yan wuta suna ci wani wuri na tashin hankali wuri ne na tashin hankali sai Allah ya ce a karka dauka yan aljanna haka suke a fi mawdi'in amin mutanen kware waɗanda suka kiyaye shi yasa Allah ya kawo innal muttaqin masu kiyayewa suna wani guri amintacce wani wuri kenan Allah ya bayyana shi Allah ya ce suna cikin gidajen aljanna wa uyun ga mabubbugan ruwa ko ina saboda ba sai kai wahala ka dauki bokiti ka tafi rafi da ruwa ba a wannan wahala duk a duniya ake barin ta in ka shiga aljanna ni'imar ta tafi ta duniya Allah ya kirga cikin ni'imar aljanna saboda kan mu dauka mafarki ne mu dauka gaskiya ne me yace a gaba
ya masmuna min sultatin wa istabraqin mutaqabilin
saboda akwai wanda ke ganin kamar aljanna rayuwar aljanna kamar mafarki ne kamar wata rayuwa ne da ake zatonsa a rayuwa ce ta hakika Allah yake so ya tabbatar shi yasa yake yalbasuna min sundusin yan aljanna suna saka alhariri mara kauri raqiqul hariri shi ake kira sundus ga mutanen da wa istabraqin da kuma alhariri mai kauri dukkan su alhariri ne kuma zamanin da ana ado da kowane idan aka ce sundus alhariri mara kauri istabraq alhariri mai kauri Allah yake suna sakawa idan aka ce mutum yana saka kaya ya cire ai kaga rayuwa ce irin ta duniya so ana kamanta maka ne ana tunatar da kai yanda kake gani anan kana da rai wallahi ka rayuwar aljanna take kuma mutaqabilina suna fuskantar juna ana haduwa kaga kenan ba wai kaman yan wuta bane aljanna mutane na haduwa a ziyarci juna Allah ka sa yanda muka hadu dinnan mu dinga haduwa a gidan aljanna sai ya ce mene sai ya ce kadalika yace ko kamar haka Allah ya sa su a cikin aljanna wa zawajnahum bi dhuhuril in muka aura musu mata masu manyan idanuwa da kyawun su sai yace ne
ya da'u ma sunna bi kulli fakihatina min
saboda Allah ya nuna maka aljanna ba wahala yake don ba za ka daukar ma ka ce barin je yi noma saboda abincin badi a'a Allah ya gama wannan wahala a duniya ake me zaka yi ya da'una fi hakira kawai zaka yi suna kira bi kulli fakihatin a kawo musu duk wani dan ice duk wani dan ice in sun ce a kawo an gama za a kawo Allah ya ce amini ne kuma suna cikin amana babu fargaba babu tashin hankali babban ni'imar ma Allah ya ce mana la yazuqu fiha Allah ya ce la yadukuna fiha al-mauta babban ni'imar ita ce babu sauran dandana wata mutuwa insha Allah ya ce illa al-mautata al-ula wannan kalma ta illa tana daukan ma'anar lakin al-mautata al-ula babu sauran dandana mutuwa wancan mutuwa ta farko ita ce ta wuce kuma to wannan shine babban ni'ima saboda duk abin da aka ce babu ranar da za a raba ka da shi to ni'imar sa ta fi tabbata baya ga haka wa waqahum azabal jahim Allah ya tsare su daga azabar wuta gaba daya wanda aka ce an raba ka da wuta ni'imar kuma babu ranar karewa ba ka da mutuwa to sai Allah ya ce fadlan min rabbika Allah ya ce wannan wata falala ce daga wurin Allah kaga kenan in aka ce zalika fadlullahi me zai zo gaba yu'tihi man yasha kaga aikin ka bai isa kai ba saboda ka mu tsaya mu dage da aikin ko mu kara addu'a shi yasa da Allah ya gama magana akan aljanna sai ya ce fadlan min rabbika wannan falala ce daga wurin Allah sai ce zalika huwa al-fawzul azim kuma wannan shine rabo mai girma Allah ka sa mu cimma wannan rabo a ƙarshen rayuwar mu ya Allah ya ce
fa in ma yassarahu lisanuka la'allahu yatadhakkaru
Allah ya ce fa inna ma yassarahu bilisanika abinda yasa muka sauwake alqur'ani akan harshenka la'allahu yatadhakkaru saboda fatan mutanen maka ya zamanto suna tunawa dan in ka dubi farkon suratul dukhan abinda Allah ya fara magana akan yarance da alqur'ani yace wal kitabil mubin littafi mabayyani bi annahu kitab bi kaunihi kitaban mubinan kaga alqur'ani littafi ne mabayyani in aka ce mabayyani duk bayanin sa balarabe ya gane to a ƙarshe ma sai Allah ya sake maimaitawa yanda ya faɗa a farkon suran alqur'ani mabayyani ne a ƙarshen suran ma sai Allah ya ce ya sauwake alqur'ani ga harshen manzon Allah kaga yana nufin ya sauwake alqur'ani ga larabci kamar yana cewa anzalnahu arabiyyan bi lughatika mun saukar da alqur'ani da larabci kuma shine harshenka me yasa muka yi haka la'allahum yatazakkarun saboda mutanen maka su samu saukin tunawa kaga kenan ba sai sun wahala ba don haka sai Allah ya ce ma annabi a ƙarshe to sai Allah ya ce ma annabi fartaqib sai ka jira in ka lura da wannan karma ta jira sau biyu Allah ya gaya wa annabi a wannan sura sau biyu lokacin da ya addu'a Allah ya halaka ya ce fartaqib jira bayan ya jira da azabar ta zo annabi ya roƙa aka ɗauke sai Allah ya ce masa wannan ba zai sa su gane kuransu ba saboda ka yayi alƙawari zai musu babban kamu to tunda Allah ya wa annabi alƙawari zai yi makafiran maka babban kamu. Akwai sauran kuma damar annabi ya addu'a? Babu addu'a, sai ce mar fartaki, don haka ka jira kurum, jira wancan alkawarin da na yi makafiran. Innahum murtaqibuna, su ma masu jira ne, suna jiran zuwan alkawarin Allah subhanahu wa ta'ala. Idan dai ba su yi imani da abin da ake karantar da su ba, to babu shakka wancan azaba da Allah ya musu alkawarinta tana nan, tana tafe gare su. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi ibadar da muka yi a wannan wata mai albarka. Allah ka amshi ibadar mu baki ɗayanmu, Allah ka amshi addu'o'in mu baki ɗayanmu, Allah ka yi albarka ma rayuwar mu baki ɗayanmu, Allah ka yi albarka ma iyalan mu baki ɗayanmu, Allah ka yi albarka ma ƴaƴan mu baki ɗayanmu, Allah ka ga ka warkar da mara lafiya cikin mu, Allah ka yawaita ladarka ga waɗanda suka bada taimako mu gudanar wannan tafsiri, Allah ka bada taimakonka ga waɗanda suke halartar wannan tafsiri, Allah ka bada taimakonka ga waɗanda suke yaɗa wannan tafsiri, Allah ka gafarta mana da iyayenmu, Allah ka sa mu cika rayuwarmu muna musulmai, Allah ka sa mu mutu da imani, Allah madaukaki kamar da muke haduwa a wajen karatun littafinka, ka hada mu gaba daya a gidan aljannar firdausi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.